was raining in LA. There was something about it. Couldn't stand the walk of fame. I wanna tell you how it's hurting, baby.
Da 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 da